Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Daidai lokacin da ake laliban hanyoyin da za a magance matsalar yawaitar aukuwar hararen bindiga a nan Amurka bayan harin da ya halaka yara 19 da malaman su 2 a wata makarantar primary a jihar Texas. Wannan bindiga a jihar Oklahoma ya saki bindige wasu mutane 4 har lahira a wani asibiti da ke garin Tulsa. Yau batun da zamu tattauna akai kenan a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalu. Tumadalla. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun gana da iyalan da suka rasa ƴaƴansu a harin da wani ɗan bindiga ya kai a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a ƙarshen watan da ya gabata, inda ya musu ta'aziyyar wannan abin alhini, ya kuma kai ziyara makarantar da abin ya faru. Yara ɗalibai 19 ɗan bindigar ya kashe da wasu malamansu 2 yayin wannan hari. A lokacin ziyarar Biden har ila yau ya halarci wata majami'ar Katolika wacce gabanin zuwansa aka yi wani taron addu'o'i. Da yawa daga cikin mutanen garin na Uvalde sun halarci taron addu'o'in, inda suka yi tararrashin juna kan wannan iftila'i da ya shafi kusan kowa a garin, tare da laliban hanyoyin da za a magance wannan matsala. George, mazaunin garin na Uvalde ne, ya kuma ba da shawara akan yadda za a magance matsalar hararen bindiga a Amurka.
Maybe some gun control, maybe some definitely mental health.
Yace wataƙila za a iya samar da matakan takaita mallakar bindiga da samar da hanyoyin magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa. Wani al'amari ne mai matuƙar wuya, ni kaina na mallaki bindiga.
I've a gun owner myself.
Ko da yake George ya ce akwai yiwuwar ɗaukan wannan mataki ya ɗauki lokaci. Baya ga George, Paul Castillo, wanda shi ma ya mallaki bindiga, ya ce lokaci ya yi da za a samar da sauyi. Yace ko a makaranta mutum yake bai tsira ba. Matata malama ce a makaranta, kuma ina jiya mata, ka gane abin da nake nufi? Kuma baka san me zai faru ba. Idan dai har zai faru a nan, to zai iya faruwa a ko'ina. Cleo Hernandez ita ma a garin na Uvalde take zaune. Ta kuma ce imaninta shi ke ƙara mata ƙwarin gwiwa, amma duk da haka akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki mataki. Ta ce muna kira ga dukkan wakilai da su saurari abin da mutane ke cewa, mutanen da suke rasa ƴaƴansu, ya zama dole mu sauya waɗannan dokoki. Sai dai a daidai lokacin da waɗannan mutane suke ba da shawarar yadda za a ɓullowa wannan matsala ta yawan harbe-harbe, ƙungiyar masu rajin kare haƙƙin mallakar bindiga na kammala wani taro da ta shirya a Houston da ke jihar ta Texas. Ita dai wannan ƙungiya na adawa da duk wani mataki da zai taƙaita mallakar bindigar, kuma tana da ƙarfin faɗa-aji musamman ma a jihohi irin su Texas. Ƙasa da makonni 2 bayan wannan hari a ranar Laraba da ta gabata, wani ɗan bindiga har ila yau ya kuma harbe wasu mutane 4 a wani asibiti da ke garin Tulsa na jihar Oklahoma, ya kuma jikkata wasu da dama. Wani kakakin 'yan sanda ya ce sun tuntuɓi ɗan bindigar a cikin asibitin St. Francis da ke garin na Tulsa cikin 'yan mintuna bayan da aka sanar da su halin da ake ciki. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa ɗan bindigar ya harbe kansa bayan da ya kashe mutanen. 'Yan sanda sun ce ɗan bindigar ya buɗe wuta a asibitin ne bayan da ya ɗora laifin wani matsanancin ciwon baya da yake fama da shi bayan wata tiyata da aka masa asibitin. Shugaban rundunar 'yan sandan Tulsa, Wendell Franklin, ya ce mutumin ya sha kiran asibitin yana musu ƙorafi cewa yana fama da matsanancin ciwon baya tun bayan da aka masa aikin. To kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. sai ku rika kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a. Da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mike O'Sullivan da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.